Amma dai zaman majalisar a wannan litinin kakakin majalisar wanda ko shine ma jagoranci zaman majalisar Kabiru mijin yawa ya koma tsallake ne da kyar a gogowar tsigaudan to amma kuma mataimakinsa Sanda Peter da masaran shugabannin majalisar basu taki sa'a ba inda ko ƴan majalisar 17 cikin 25 suka ma kada kuri'a tsige su cikin dai waɗanda ma suka rasa kujerun nasu ba ga mataimakin kakakin majalisar sun kwara da shugaban masu rinjaye da mataimakinsa da ma kuma shugaban marasa rinjaye daga Garbadon din majalisar to wai ko me zafi da ƴan majalisar ke daukan wannan matake a yanzu honorable Hassan Barguma shine sabon shugaban masu rinjaye na majalisar ya ko bayyana dalilansa na daukan wannan matakin tsigewan
duk lokacin da ake tafiya a majalisa yakan kai wani lokacin da majority ba su amince da tafiya ba ana iya sauyi to na Adamawa bai zama bamban da saura ba
to amma me yasa kakaki ne kawai tsallake rijiya da baya
eh to mu a ganin mu hasashen da muka yi da kuma yanda muka zauna da shi mun fahimci mutum ne wanda yana da kunnen da zai saurari mutane kuma yana da tausayi amma fada wanda suka kewaye su suka kewaye shi su ne mugayen shi yasa kuma majority suka zauna suka ce to ba a mugun sarki sai mugun bafade aka gani kuma in aka yi gaba da wayannan daga mataimakin kakaki zuwa har karshen shugabannin mu din aka samu sauyi wato za a gyara wa shi kakakin majalisa tafiya kuma zai saurari mutane kuma ana gani kaman za a samu sauki cikin
ba wani kaman wasu su tani kaman kan cewa akwai ƴan ingiza mai kan turawa wasu ne suka ingizo ko daga waje
a to ayi magana ingiza ne a ce ai da an dade dai ba magana ingizawa ba ne
to sai dai fatu ne ma wannan sauyi ya soma jace kuce inda ma wasu ke zargin cewa da hannun bangaren zata zuwa a wannan tsigewan ko da yake gwamnatin jihar Adamawa Sanata Muhammadu Bindo Umaru Jibrila ya ko musanta zargin cewa da hannunsa gwamnati ta bakin ɗaya daga cikin hadimansa ta fuskacin harkokin yar labarai dan Jumaa Bakari wato dan Jumaa Hamas yace fa ba da hannunsa aka yi wannan tsigewar ba
babu san ka san ko da babu hannunsa mafi yawa zaka samu ana kokarin danganta shi da irin wannan abubuwa saboda kokarin goga masa tantin da ba shi ya dauka ba wanda zai iya bakanta masa a cikin al'umma to saboda haka ba na tsammani kai ma magana ma gamla ma a cikin wannan al'amari illa kai wannan har ka ta cikin majalisa ko na cikin gida
to wai ko me masana haka majalisa ma ke cewa ne a yanzu honorable Abdul Mumin Ibrahim son tsohon dan majalisa da kokin jihar ne yace fa akwai ma abun duba game da wannan sauyin da ya kado a majalisar
ana ta kewaye aka ma dan su fito su nemi menene matsala shin matsala majalisa kan da gwamna ne ko kuma matsala majalisa kuma da shugaban majalisa ne
amma honorable kai majalisa wasu na ganin tamkar cancewa wannan tamkar ilmanuniya ne na irin abin da ka iya faruwa wasu ma na ganin kamar tamkar cancewa idan ka ga mutum na son sunan takalmi dauka zai wato kaman shi kansa kakakin majalisar da kuma tsira ba
eh haka ne abin da ke faruwa a yanzu shine majalisa ko wani lokaci zata yi canje-canjenta
kuma da menene dai yanzu ko an zura ido ne a ga yadda zata kaya yayin da kuma su fashin bage ma ke cewa lokaci ne kawai ke iya tabbatar da abin da ka iya faruwa Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya